A cikin wasiƙar, tsohon shugaban majalisar ya ce ya sauka ne daga miƙaminsa saboda zargin karɓar naira miliyan 100 daga hannun Alhaji Aliko Dangote domin rufe shafin binciken sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusu na biyu da majalisar ta faro kuma ta rufe zancen a kwanakin baya. Yanzu haka dai ƴan majalisar bayan amincewa da wasiƙar sun zaɓi Honorable Yusuf Abdullahi Atta a matsayin sabon shugabansu wanda ya yi alƙawarin tafiya tare da kowa.
Wannan rana da Allah ya ɗora min wannan abu kuma ƴan uwana suka bani wannan dama, to abinda nake nema kawai ga ƴan uwana ga al'umma shine addu'a. Allah ya mana jagoranci na gari mu ci gaba da ayyuka na al'umma yadda za a samu ci gaba a jihar Kano. Ba wai aiki na ne ni kadai ba, za mu yi tsare-tsare na yadda kuma ci gaban gidan zai dore.
Daga bisani ne dai majalisar ta kafa kwamitin bincike akan tsohon shugaban majalisar Kabiru Alassane Rim domin gano gaskiya ko akasin haka akan wancan batu na karɓar naira miliyan 100 daga hannun Aliko Gwate. To amma Honorable Baffa Babba Dan Agundi da ke mara baya ga tsohon shugaban majalisar ya ce hukumar EFCC ya kamata a mika wa batun.
Duk gaba ɗayan House aka ce ana zargi da kuma shi speaker in particular. To shi yasa naga dacewar domin mu tabbatar da ba mu da laifi ko kuma muna da gaskiya, na ba da shawarar cewa EFCC ta binciki wannan zargi da aka yi wa ƴan majalisa gaba ɗaya da kuma shugabanta, domin ina ganin wannan rahoto shi zai fi karbuwa. Idan EFCC ta fito ta wanke mu zai fi karbuwa, amma majalisa ta ce tana da hurumin yin haka.
To yanzu gashi an kafa kwamiti ba a yadda da wannan ra'ayi da ka kawo ba, kana da ƙwarin gwiwa akan kwamitin ko kuma a har yanzu dai kana kan bakanka?
To gaskiya ba zan ce ba ni da ƙwarin gwiwa akan kwamiti ba, amma dai a doka ta shari'a ba yanda za a yi kai zama alƙalin kanka.
Duk da haka dai tsohon shugaba Kabiru Alassane Rim ya ce zai baiwa kwamitin haɗin kan da ya kamata.
Tunda majalisa ce ta yi kuma an samu kyakkyawan amincewa da rinjaye kuma a matsayina na wanda ya sauka a yau, dukkan abin da majalisa ta yi ina tare da shi domin ina ciki, kuma ban ce abin da aka bai daidai ba, saboda haka kwamiti da majalisa ta kafa na gamsu da shi. Illa dai ina kira da wannan kwamiti ya tsaya yi aiki tsakaninsa da Allah domin a tabbatar da gaskiya da ita take kuma a bayyana al'umma jihar Kano da kuma na ƙasa baki.
Kenan za ka bai kwamitin haɗin kai ya aiki sosai?
Zan ba kwamitin haɗin kai 100%, domin wannan abin da ya taɓa mutuntaka ta ne, ya taɓa daraja ta, ya taɓa ma darajar jihar Kano ga baki ɗaya. Wannan ya sa ni yanke shawara, duk da cewa wannan kujera mai alfarma, amma na gaskiya in sauka domin in ba da dama a bincike tsanaki cikakken bincike, don haka na sauke babba kariya da take kaina ta wannan kujera. Kuma ina addu'a Allah Ubangiji ya sa a ƙarshen wannan kwamiti a kawo bincike na gaskiya wanda zai tabbatar da abin da aka yi, domin a sami inda laifi yake a gurfanar da mai laifi. Idan ko ba a laifi ba, to shikenan sai a faɗi yadda magana take.
Wasu daga cikin ƴan majalisar sun ce sabon shugabancin zai kawo sauyin da ake bukata.
Muna hasashen cewar majalisa za ta zama bai ɗaya, babu bambanci, babu nuna wani yafi wani, don haka ne muka sa shi domin ya haɗa kan majalisa, sannan a ba gwamnati gudunmawa da goyon baya wajen gudanar da ayyuka.
Honorable Babangida Alassan ya kujiba kenan da ke wakiltar mazaɓar Dala a zauren majalisar dokokin ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.